بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شابك وقوات جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو تياد تليهو دا قوم شابكوي واندي دي دا أشرين دا ترى قواتن أكتوبر 1996 إدنبا أمان تابا أجي مكتتا ونا مسألة قمد أبن دي شافي تاريهن صحبي دا جتكين صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسمى قدا قوم تنن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأي مسائنهن البشر أجملن چي cewa su ɗan aljanna ne a lokaci guda muka kawo takaitaccen tarihin su sa'annan muka zo muka tattauna mas'ala game da hukuncin zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda muka ce zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama malaman musulunci sun kasafta shi ya kasu kashi uku kashi na farko mutum ya zagi sahabbai da wata kalma wadda ke hukuntar da ya kafirta mafi yawancin su ko kuma ya nuna mafi yawancin su fasikai ne to duk wanda ya haka ya aikata aiki na kafirci domin ya ainihin ƙaryata Allah ya ƙaryata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya yabe su ya kuma yarda da su ma'aikin Allah ya yabe su kuma ya yarda da su ai ma aka ce wanda yake shakka game da kasancewar mai irin wancan zagin sahabbai kafiri ne to shi kanshi ma kafiri ne to sa'annan sai kuma kashi na biyu shine mutun ya la'anci sahabbai ko ya faɗi wata mummuna kalma wadda take munana mutuncin su to wasu malamai suka ce wannan ya zama kafiri kai tsaye sai a kashe shi wasu kuma suka ce a'a sai dai a ainihin kulle shi ai ta dukan shi har wahala ta kashe shi ko kuma ya tuba ya daina zagi da la'antar sahabbai din kashi na uku kuma shine suka ce mutun ya faɗi wata kalma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ke ainihin bata soki mutuncin addinin su ba sai dai tabi'ar su kamar ya kushe su da cewa su matsorata ne ko marowata ne ko makwadaita ko wata kalma makamanciyar haka to irin wannan aka ce za a yi tawa mutum azaba wadda za ta sa ya tsorata har ya tuba ya daina fadar wannan ainihin magana to bayan da muka yi waɗannan bayanai sai muka zo da littafin Al-Bidayatu wan-Nihaya ta Al-Imam Ibn Kathir a inda muka kawo bayani dangane da cewa a zamanin sa Al-Imam Ibn Kathir ana aiki da wannan shari'a kai tsaye duk inda aka samu wani dan shi'a ya ci mutuncin wani sahabbai ko wani sahabi daga cikin sahabbai to za a ainihin dauki waɗannan matakai waɗanda ainihin muka lissafa to mun kawo bayani akan cewa za mu buga misalai guda biyu misali na farko da muka buga shine wani dan shi'a da aka ainihin kama shi yayi wa Aisha da Hafsa Qadhafi ya zagi Sayyidina Abu Bakr da Umar to shine ainihin aka je aka zartar da hukuncin kisa akan shi a kasuwar da ake sayar da dawaki to mun karanta wannan aje a cikin wannan littafi Al-Bidayatu wan-Nihaya a cikin wannan mujalladi na 7 juz'i na 14 shafi na 211 to shine a yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu ainihin karasa bayani na biyu shine game da kashe wani dan shi'a din da aka yi a zamanin Al-Imam Ibn Kathir Ad-Dimashqi rahimahullah Al-Imam Ibn Kathir a cikin wannan littafi nashi Al-Bidayatu wan-Nihaya a wannan mujalladi na 7 juz'i na 14 a cikin shafi na 309 sai ya ce thumma dakhalat sanatu 66 wa 700 sa'annan sai shekara ta 766 kuma sai ta shiga yau shekaru 651 kenan sai ya ce qatlur rafidiyil khabith kisan wani mugun dan shi'a da aka yi وفي اليوم الخميس يتي أرانا الخميس 17 رانا الشعب قوي غا اينهن واتو وطن صفر أولا النهاري دا فرقوان هنئي وجد رجل بالجامع الأموي أكا سامون متمي أما صلاة جمعة نا اينهن الأموي اسمه محمود بن إبراهيم الشيرازي سننش محمود أي إبراهيم الشيرازي وهو يسب الشيخين اكا ساميش ينا زاجر سيدنا ابو بكر دا عمر wa yusarrihu bi la'natihima, yana tsine wa Abubakar da Umar qarara a fili a jama'a. Farufi'a ila al-qadi al-maliki, sai aka dauke shi sai aka kai shi wurin wani alkali mai bin madhhabin malikiyya. Qadi al-qudati, shugaban alkalai ne, sunan shi Jamaluddin al-Maslati. Fastatabahu an zalika, wannan alkali ya nemi wannan dan shi'a da ke zagin Abubakar da Umar, yake la'antar su, yace da ya tuba, amma sai wannan dan shi'a sai ya ki tuba. Wa ahbara ad-durrab, ya halartu da waɗanda za su ainihin daki wannan dan shi'a su sara wuyan shi. Fa awwalu darbatin, dukan farko da suka fara mishi, qala, sai shi dan shi'an yace, la ilaha illallah aliyyun waliyullah, kalmar da ya faɗi kenan. Walam ma duriba thaniya, da aka yi mishi duka na biyu, la'ana Ababakrin wa Umar, sai ya ce Allah ya tsine wa Abubakar da Umar. Kalmar da ya faɗi kenan, directly kai tsaye abin da ya faɗi kenan. Amma Ibnu Kasirin sai ya hikaito ta, ya ce sai ya la'anci Abubakar da Umar, saboda can da ya ce la ilaha illallah aliyyun waliyullahi, ma'ana a cikin wannan kalima babu wata kalma da ke hukunta wani mummunan abu, don haka Ibnu Kasir ya iya bada labarin ta kai tsaye. Amma la'anta Abubakar da Umar da yake mugun abu ne, sai Ibnu Kasir sai ya ruwaici abin da ma'ana, sai ya ce sai ya la'anci Abubakar da Umar, bai kawo kalmar da wannan dan shi'a ya faɗi ba, don ya kauda bamirin a kan shi. Fattahamahu al'amma, sai mutanen gari da suka zo kallo sai suka afkawa wannan mutum da duka. Fa ausa'uhu darban, sai suka afka mai da duka mubrihan, suna ta dukan shi duka na jiga ta jiki. Bi haythu kada yahlik, har ya kusa ya mutu saboda duka. Faja'al alqadi, sai wannan alqali ya rinka yastakifahum an anhu, ya rinka kokarin ya hana su. Falam yastati zalika, amma sai ya kasa. Faja'al arrafidi yasubbu wa yal'anu sahaba, mutanen gari suna jibga wannan dan shi'a, shi kuma yana zagi yana la'anta waɗannan sahabbai. Wa qala, yana la'anta yana zagin sahabban, kuma yana cewa kanu ala dalal, lallai sahabbai akan bata suke. Fa inda zalika humila ila na'ibi sultana, to daga nan ne sai aka yi shurun wazirin sarki. Wa shahida alaihi qawluhu bi annahum kanu ala dalala, anan ne aka tabbatar da shedar shi da yake cewa sahabbai akan bata suke. Fa inda zalika hakama alaihi alqadi bi iraqati dami, to nan take fa sai alqali ya ce to jinin shi ya halatta a kama shi a kashe shi. Fa ukhidha ila zahir albalad, sai aka dauke shi aka kai shi bayan gari. Fa duribat unquhu, aka sara wuyan shi. Wa ahraqathu al'amma, sa'annan aka sa mutan gari suka kona gawar shi. Qabbahahu Allah, Allah ya munana mishi, ma'ana ashe dan shi'a din nan in an kama shi an kashe shi, mutuncin shi bai kai mutuncin jaki ba ma da za a je a binne shi a daji. A yadda ka san za a kone duk wani abu mara mutunci, to haka za a sanya wa gawar shi fetur ko gas ko kananzir a banka mata wuta ta kone, ba wai za a je a binne shi ma. Binnewa irin wadda ake wa jaki a can, da wa dan shi'a bai samu wannan mukamin ba a wurin Allah. To shine sai al-Imam Ibn Kathir yace wa kana mimman yaqra'u bi madrasati Abi Umar, shi wannan dan shi'a da ya kasance yana koyarwa a makarantar da ke da suna makarantar ainihin Abu Umar. Thumma zahara alayhi ar-rafd fa sajanahu al-Hanbali 40 yawman, yana wannan karantarwa ne sai aqida shi'anci ta bayyana, sai aka kai shi wurin wani alqali mai bin madhhabin Hanabila. Shi wannan alqali ya kama wannan dan shi'a ya kulle shi kwana 40. Falam yanfa zalika, wannan kullewa da aka yi wa dan shi'a bata amfane shi ba, ma'ana su Hanabila. Saboda kamar yadda muka ji daga al-Imam Ahmad ajiya, su Hanabila an aka samu mutun yana ainihin wato fadan kalmomi irin waɗannan ga sahabbai, sai dai a kulle shi ayi ta horan shi. Amma Malikiya da zarar an kama mutun yana zagin sahabbai, to shikenan kawai sai a kashe shi. To da farko sai aka dauke shi aka kai shi wurin wani alkali mai bin mazhabin Hanbaliya. Da aka kai shi wurin wannan alkali mai bin mazhabin Hanbaliya, wannan alkali ya kulle shi kwana 40, aka yi ta mishi azaba amma ya kitu ba. Sai aka ce a kai shi wurin Malikiya, su ne maganin duk wani shege. Wa ma zala yusarrihu fi kulli mawtinin ya'muru fihi bis-sabbi hatta kana yawmahu hadha azhara madhhabahu fil jami, bai gushe ba duk inda yaje zagin sahabbai yake la'antar su, har wannan rana da Allah ya bayyana shi ya matsa shi ya fito da aqida shi a masallacin Juma'a. Wa kana sababa qatlihi, ya zama wannan ainihin zuwa da yana zagin sahabbai a masallacin Juma'a shi shine sababin aka kama shi aka kashe shi qabbahahu Allah ibn kathir yace Allah ya munana wannan dan shi'a kama qabbaha man kana qablahu kama yadda Allah ya munana wadanda suka zo kafin shi wa qutila bi qatlihi fi sanatin 55 a shekara daya bayan kashe wannan dan shi'a sai da aka kashe ɗan shi'a guda 55 aka yi ta tsinto su ɗai-ɗai-ɗai ana kamowa duk wanda aka kamo aka tabbatar da ya zagi sahabi sai a kama shi sai a aika da shi lahira to bashin da muke bin gwamnatin ƙasar nan kenan idan za ta yi to za mu goyi bayanta akan duk abin da za ta yi matuƙar yana kan shari'a amma in ba haka ba ba abin da ya haɗa mu da ku rikicinku ne can ya taɓo ku kuma ku tafi can duk gaba ɗayanku hallakakku ne daga ku har shi amma in har ana son musulmi masu bin sunna su shiga su goyi bayan hukuma su yi mata addu'a su yi farin ciki to ga matakin da za a ɗauka a kai a shar'ance ba wai a tsakaninku da shi ba a mu ma akwai wata tsakaninmu da shi mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya shiryar da mu to wannan abin da al-Imam Ibn Kathir ya faɗi kenan a cikin wannan littafi farahimahullah bayan mun ji wannan kamar yadda na fara faɗi tun farkon ainihin waɗannan bayanai da muke yi cewa al'amari ya fito ƙarara a da dai muna cewa mutanen ƙasar nan ana yin shi'a a ƙasar nan ana cewa ƙarya muke muna bayyana aƙidojin 'yan shi'a ana cewa ƙarya muke har al'amura suka zo suka fara fitowa ƙarara tun ana samun su suna ainihin yi a ɓoye har suka fito sarari suna yi har al'amari ya kai ana sanyawa a cikin kaset na rediyo ana sanyawa a cikin kaset na bidiyo shikenan matsaloli suka yadu daga nan masu tsoron Allah suka bar wannan tafiya waɗanda kuma suka riga suka halaka su kuma aka ci gaba da wannan tafiya da su to ana cikin wannan hali ne har kaset-kaset suka bayyana na ainihin Ibrahim Zazzaki wanda yake zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ko da yake waɗannan kaset mun halarto da su an taɓa samun wasu cikin ainihin muridan shi waɗanda ke bin shi sun yi musun cewa wannan muryar shi ce to amma mu muna ce musu su ɗan a caɓan bin Zazzaki ne duk wanda yake original ne wajen bin Zazzaki daga jin wannan muryar da yadda ake magana ya san Zazzaki ne la mahalata babu shakka a kan haka to she za mu ka halarto da waɗannan kaset za mu sanya wa mutane saboda tun farko muna faɗin cewa yana zagin sahabbai yana cin zarafinsu yana rena su yana yi musu ƙazafi amma mutane suna ɗaukar cewa waɗannan al'amura ƙarya ne to don haka za a sa in aka sa kuma sai ka gwada da hukunce-hukuncen da muka karanto a baya in ka gwada sai ka gwada da shin wani hukunci ne ya hau kan Zazzaki kenan to wanne ne gwamnatin tarayya za ta yi mishi da ta kama shi daga ciki a ƙarƙashin wannan abu to sai mu goyi baya amma in ba a saka wannan matsala a ciki ba to ba ruwanmu har yanzu muna ƙara tabbatarwa mun fahimci wannan ko don haka za mu fara da inda ya ci mutuncin sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira Abdurrahman Ad-Dausi radiyallahu ta'ala anhu
shin ne ruwa ko hadisi ne yi ya mun shukuru sai ku fara din ne sai ku dawo fara shi shi har sai ku 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 ji annabi ya ce in kula ka dubi da yayi ba shi ne ku mun kana yin shataran gurin shi a kawo ka ga mun ji na ce ai mun ji ba annabi ya ce in kula yana fara da ku ku ji ku ji ji ne da mun ci tun ji yi da ba da sai na ku mun ya shi yana yi ba mun tawo shi da gurin shi Ajoye ni je. Jori o beju mi ni pa. Ole ama ama na la ada ni da ni. Shi na tsinda ya hadisi ni da la sai shi.
Ya abin ruwan mamu yin ba da abinci ke duk da wani dokoki a cikin abin yana yin mutum ruwa suna da gudun su a gari
wannan Ibrahim Zazzaki ke abinda muke addu'a ya Allah madaukakin sarki idan ka nabi Ibrahim Zazzaki da shiriya Allah ka shiryar da shi Allah madaukakin sarki idan ka nufe shi da shiriya Allah ka shiryar da shi Allah madaukakin sarki in ka nufe shi da shiriya Allah ka shiryar da shi Allah idan baka nufe shi da shiriya ba Allah ka halaka shi fiye da yadda ka halaka Fir'auna da Hamana Allah madaukakin sarki wannan mutum ya ci mutuncin sunnan annabinka ya Allah madaukakin sarki muna masu kankan da murya muna roƙon kan ka nufe shi da shiriya ka shiryar da shi Allah in baka nufe shi da shiriya ba Allah ka wulakanta shi fiye da yadda ka wulakanta Fir'auna da Hamana wannan mutum ya ci mutuncin sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Huraira Abu Huraira shine ya ruwaito wannan hadisi kuma ba shi kadai ba to amma saboda Zazzaki ya zauna da jahilci bai bi malaman cikin garin Zariya sun karantar da shi addinin musulunci ba da ya san cewa wannan hadisi ba Abu Huraira kadai ya ruwaito shi ba da ya san cewa akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daban waɗanda sun ruwaito wannan ainihin hadisi kamar yadda ainihin zamu zo mu ji su insha Allah to amma zama da yayi da dan karan girman kai da tarin karatun boko akan shi wanda yake bai amfane shi ba ya ja shi ga halaka ya rubi cewa shi malami ne saboda jahilai sun kewaye shi dan haka zamu bayyana wa ainihin mutane hakikanin al'amarin abin da yake daidai game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira ad-Dausi shine Zazzaki yake aibantawa da cewa makwadai wai Abu Huraira ma'ana yana kaga hadisi saboda kwadayin abinci shine isharar da yake yi to wannan magana mu a wurin mu da muke karatun hadisi da ilimin mustalil hadis kuma muke saurare muke karatu muke binciken yadda ainihin duniyar musulunci take mun san cewa Zazzaki ba shine farko akan wannan ba inma ya darsano wata aqida ne cikin aqidoji na waɗanda ainihin suka gabace shi akan bata da kuma waɗanda yake zuwa ƙasar Iran su ne mishi talaki don waɗannan abubuwan ba karantawa yi ba don Zazzaki bai iya karatun larabci balle iya karatun hadisi ba balle ce ya je ya karanto ya gano waɗannan abubuwa ga yadda suke don duk waɗannan maganganu da ya gama gaba daya dan me bai faɗi littafi kwaya daya ba ko ya faɗa bai faɗa ba to amma mu yanzu gashi zamu karanto maka daga littafi kowane littafi mune muna masu faɗan ainihin shi da shafin shi da juz'in shi amma da farko sai mu ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyanzi'ahu fa inna fi ihda janahihi da'an وفي الاخر وفي الاخرى شفاء منزل الله صلى الله عليه واله وسلم ايتي اذا وقع الذباب في شراب احدكم اذا قدا يفادا cikin abin shan daya daga cikin ku ruwa ne koko ne kunu ne fura ne ko menene ya fada annabi yace falyaghmishu kullahu yadilmi wannan kuda gaba dayan shi thumma liyanzahu sa'annan sai ainihin cire wannan kuda fa inna fi ihda janahihi da'an domin akwai cuta a daya daga cikin fukafukan shi kuda din wa fil ukhra shifaan a cikin daya fufuken kuma akwai warakan wannan cuta dake cikin daya fufuken wanda kudan ya ainihin saka warada min hadisi abi huraira wa abi sa'idin wa anas bin malikin an samu wannan ainihin a cikin riwayar hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri da Anas bin Malik Allah ya kara mishi yarda waɗannan hadisai yanzu kuma zamu zo mu faɗi takhrijin su ɗaya bayan ɗaya sahabbai guda uku sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kowanne sahabi gashi yanzu zamu faɗi hanyoyi da littafan da aka samu ainihin waɗannan hadisai amma hadisu Abi Huraira falahu anhu turuqun Hadisin Abu Huraira akwai hanyoyi waɗanda aka ruwaito shi da dama daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda. Al-awwal hanya ta farko wadda aka samu wannan hadisi an Ubayd bin Hunain daga Ubayd dan Hunain qala yace sami'tu Abu Hurairata yaqulu naji Abu Huraira yana fadi fa zakarahu sai ambaci wannan hadisi. Akhrajahu al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 2 shafi na 329 da juz'i na 4 shafi na 71 zuwa shafi na 72 والدارمي دا الإمام الدارمي أتكين جزئي نبيو شافي نتشس إند ترى وابن ماجا دا ابن ماجا أتكين لنبا حديثي ندبو أكد دلي بير دا بير وأحمد دا الإمام أحمد أتكين مجلدي نبيو شافي ندلي أكد تشس إند تقوس وما بين المربعين زيادة له وهي للبخاري في رواية له قارن كلمة دا أكسامو كله دلن الإمام أحمد دا بخاري أكسامو أتكين تاس رواية kaji hanya ta farko kenan inda ainihin aka ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira asani hanya ta biyu wadda aka ruwaito daga Abu Huraira abinda ake son a nuna maka anan akalla almajirai uku suka ruwaito wannan hadisi daga Abu Huraira shi kadai wadannan almajirai dukkanin su mutanen kirki ne 100 bisa 100 kaje ka karanta tarihin su ga sunayen su ana fadi kaje ka dauki littafin tahzibut tahzib na al-imam ibn hajar al-asqalani kaje ka dauki littafin ainihin taqribut tahzib na ibn hajar al-asqalani sa'annan kaje ka dauki al-kamalu fir rijal na ibn hajar al-asqalani al-kamalu fir rijal na al-imam al-mizzi al-maqdisi sa'annan kaje ka dauki littafin siyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi zaka ga tarihin wadannan mutane daya bayan daya al-majiran na abu huraira dukkanin su su ukun nan sun amince da Abu Huraira amma sai ga zazzaki la'anannan karshen zamani shi bai amince da shi ba cikin waɗannan tabi'ai su sun amintu sun ruwaito daga Abu Huraira amma ga zazzaki na rayuwa a karni na 15 shi yana cin zarafin Abu Huraira da cewa makwadaici kaji hanya ta farko kenan asani hanya ta biyu an Sa'id ibn Abi Sa'idin Sa'id dan Abi Sa'id anhu shi kuma ya ruwaito har wayo daga Abu Huraira wannan ainihin hadisi rawahu Abu Dauda riwayar ainihin Sa'id dan Abi Sa'id daga Abu Huraira ita kuma Abu Dauda ya ruwaito ta a cikin ainihin littafin shi lamba hadisi na 3844 min tariqi Ahmad ta hanya al-Imam Ahmad ainihin a cikin al-Musnad wa hadha fil Musnad har waya wannan ainihin riwaya ta Abu Dauda tana nan a cikin Musnad na al-Imam Ahmad a mujalladi na 3 shafi na 229 da shafi na 246 wal Hasan ibn Arafa fi juz'ihi haka al Hasan dan Arafa shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin juz'in shi a cikin takadda ta farko shafi na 91 min tariqi Muhammad ibn Ajlan anhu bihi ta hanya ainihin Muhammad dan Ajlan shi kuma ya ruwaito daga Abu Huraira wa zada shi wannan sai ya kari da cewa sayyidina Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya karantar da shi cewa annabi ya ce wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da kuma kudan yana fadawa ne da fuffucen shi dake da wannan cutar falyaghmishu kullahu dan haka sai mutun ya dilmiya kudan dukkan shi dan kuma wannan ainihin kuda ya janye cutar da kanshi wa isnaduhu hasanun isnadin wannan ainihin wato a hanya da muka karanto isnadi ne wanda yake kyakkyawa wa qad taba'ahu ibrahim ibn al-fadl an sa'idin bihi akhrajahu ahmad an samu mutaba'a asalin wannan ainihin hanya ta biyu da muka kawo hanya ce dake da isnadi ainihin hasan an samu wata mutaba'a wadda ita mutaba'ar ta zo a cikin musnad na al-imam ahmad a cikin mujalladi na 2 shafi na 443 wa ibrahim hadha huwa al-makhzumi al-madni wa huwa da'ifun wannan ibrahim da yayi wannan mutaba'a to wannan shi mutun ne mai rauni dan haka an bayyana maka ne dan kasancewa wannan hanya ba da ita ce muke aiki ba muna bayyana maka wannan ne dan kaje ka dauko ka ce ai ga ibrahim ibn al-fadl an sa'idin ai mutun ne mai rauni to muka bayyana maka wannan hanyar mu mun san mai rauni ce tun kafin kai ka kafa mana hujja da ita ba da ita muke yin hujja ba wanda muke yin hujja da ita ita ce hanya ainihin sa'idu dan abi sa'idin an abi hurairata wanda yayi daga abu huraira kai tsaye ita ce hanya wadda take ingantacciya hanya ta biyu kenan daga abu huraira as-salisu hanya ta uku daga sayyidina abu huraira an sumamata min abdullahi min anas anhu bihi daga sumama dan abdullahi dan anas ya ruwaito wannan hadisi daga abu huraira akhrajahu ad-darimi al-imam ad-darimi ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan wa ahmad da al-imam ahmad ibn hanbalin a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na 2 shafi na 263 da shafi na 355 da shafi na 388 wa sanaduhu sahihun ala sharti muslimin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin al-Imam Muslim. Hanya ta uku kenan daga ainihin sayidina Abu Huraira, Allah ya kara mishi yarda. Dadin dadawa sai mu ce ar-Rabi'u, hanya ta hudu, an Muhammad bin Sirina, daga Muhammad dan Sirin malamin Imam Malik, Muhammad dan Sirin anhu ya karbo wannan hadisi bihi, ya ruwaito wannan ainihin hadisi daga Abu Huraira. Wannan hanya kuma rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na 2 shafi na 355 da shafi na 388 wa sanaduhu sahihun aidan, har wayo isnadin wannan hanya sahihiya ce. Hanya ta hudu kenan. Sai mu ƙara cewa dadin dadawa al-Khamis an Abi Salih anhu, Abu Salih ya ruwaito wannan hadisi daga sayyidina Abu Huraira, Allah ya kara mishi yarda. Wannan hanyar riwaya ta Abu Salih ita kuma rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya ruwaito ta a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na 2 shafi na 340 wal Fakihani fi hadisihi, da al-Fakihani a cikin ainihin littafin shi da ya tattara hadisai a cikin takadda ta 2 shafi na 50 sa'annan falle na 2 bi sanadin hasan, da isnadi wanda yake ainihin kyakkyawa. Waɗannan su ne hanyoyi guda 5 da ɗalibai 5 suka ruwaici wannan hadisi amintattu daga sayyidina Abu Huraira. Su sun amince mishi, mu mun amince mishi, malaman hadisin duniya sun amince mishi baki ɗaya, wabillahi tawfiq. To koda daga nan aka tsaya, idan ka yi ilimi to wannan ya ise gamsashe ka cewa wannan hadisi ya inganta, babu shakka, babu kokwanto, ko misalan zarratin. Amma in ka zauna tantagariyar jahili, sai katuwar alkyabba, sai naɗi kamar sarkin maguzawa, dole ne za ka zo kana faɗa da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda ya karatu kawai daga iya nan zai iya yin ta Imam Zahabi. Al-Imam Zahabi wani lokacin in ya ɗauko hadisi ya inganta shi, sai ya ce na rantse da Allah da za a tsaye da ni tsakanin rukunil yamani da hajarul aswad, jikin Ka'aba kenan, ya ce zan rantse da Allah akan cewa manzon Allah ya faɗi wannan hadisi. Saboda babu shakka a zuciyar Imam Zahabi, dan ya san a ilmance yake magana. Amma an kai jahili ne, dole ne. Wa kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahl as-saqim. So da yawa mutum zai zo yana musun abu, me yasa yake musun wannan abu? Tantagariyar jahilci ya haifar mishi da wannan musu. To hanya ta farko kenan, Abu Huraira, almajirai 5 sun ruwaici wannan hadisi a wurin shi, dukkansu mutanen kirki. Ko daga nan kadai aka tashi ya isa wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi. Balle sai mu ce wa amma hadithu Abi Huraira Abi Sa'id al-Khudri fa lafzuhu, sai kuma sahabi na 2 wanda shi ma ya ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Sa'id al-Khudri, ga nashi lafazin, yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ahada janahayyi dhubabi sammun wal akhar shifaa'un فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم yace إن أحد جناحي الذباب سم, daya daga cikin fukafukan kuda akwai guba a ciki, والآخر شفاء, dayan kuma akwai waraka waccan ainihin guba. فإذا وقع في الطعام, dan haka idan kuda ya afka cikin abinci, kaga wannan ke nuna ba so ɗaya Annabi ya faɗi wannan hadisi ba. Shi yasa yau Abu Huraira yaji, gobe Abu Sa'idin yaji. A wancan lafazi na Abu Huraira, gaba ɗayan almajiran shi sun haɗa kan cewa ya ce idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum, abin sha. A wannan lafazi kuma Annabi ya ce fa idza waqa'a fi ta'ami, idan kuda ya faɗa cikin abinci. Ma'ana akwai bambanci wani lokacin tsakanin abinci da abin sha. Ma'ana an sawo tuwo ne da miya, ko ku an zubo maka wani abu ne wanda yake gashi nan dunkulalle ne sai kuda ya fada ciki, ko ku gashi nan farau-farau ne ko ruwa. Duk waɗannan hadisai lafuzza da muke karanto maka suna nuna maka hadisin yana aiki akan kowanne. Sai Annabi ya ce fam quluhu, ku dilmiya shi ciki, fa innahu, domin shi kuda yuqaddimu samma, yana gabatar da wannan ainihin wato guba, wa yuakhiru shifa, kuma yana jinkirtar da wannan fuffike wanda yake da waraka a cikin shi. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi kenan, lafazin al-Imam, lafazin ainihin Abu Sa'id al-Khudri, shi kuma rawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ne ya ruwaito shi a cikin mujalladi na 3 na Musnad, shafi na 67. Ga abinda al-Imam Ahmad yace, haddathana Yazid qala haddathana Ibn Abi Zaid an Sa'id ibn Khalid qala Sa'id dan Khalid yace, dakhaltu ala Abi Salamata, na shiga wurin Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf, babban tabi'i na ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, fa'atana bi zabdin wa kutla, sai ya kawo mana tuwo da miya, fa'asqata zubabun fi ta'am, sai kuda ya afka cikin wannan abinci da aka kawo, faja'ala abu salamata yumquluhu bi isba'aihi bi asbi'aihi bi asbi'ahu, sai ainihin wato abu salama dan Abdurrahman, wanda ainihin wato ya zo ya kama na wannan abinci da kuda ya fada, sai ya rinka dilmiya wannan kuda, bi asbi'ihi sihi, yana dilmiya shi da yatsan shi cikin ainihin wannan abinci. Fa qultu ya khal, sai na ce ya kawo, ma tasna'u, menene haka kuma? Fa qala, sai ya ce, inna aba sa'idin al-khudri haddathani ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala fa dhakarahu, yace abu sa'idin al-khudri ya bani hadisi, ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shine sai faɗi wannan hadisi. To ina wannan matsayacin jahilin da ya tsaya yana cewa maiwa Abu Huraira ya kaji mai yuwa shi da zato yake, maiwa Abu Huraira ya je bara abinci ne, sai aka ce babu, sai dai ga wani dan fura amma kuda ya fada, shine wai Abu Huraira ya kaga hadisi. To ga wannan sahabi Abu Sa'idin, shi kuma wace mai yuwa ce a kan shi? Tambaya ga zazzaki, sai ku aje mishi cassette, idan gwamnati ta yi munamunarta ta sako shi ya fito, sai ya amsa. Idan kuma ta zartar mishi da hukuncin da muka karanta gashi, to shikenan sai mu ce jazahallahu khairan wa illa fala. Warawahu Ibn Majah, Ibn Majah ya ruwaito wannan hadisi har wa yau a cikin lamba hadisi na 3504 daidai. الامام ابن ماجه يجي حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون به مرفوعا دون القصه اينه واتو يجي يزيد بن هارون يا باسو wannan labari ya basu wannan matanin hadisin amma shi a tashi riwayar bai kawo wannan ainihin labarin na afkawa kuda a cikin abincin ba, sai dai lafazin hadisin. ورواه الطيالسي في مسنده هروى ابو داود الطيالسي يروي wannan ainihin hadisi a cikin ainihin littafin shi al-musnad lamba hadisi na 2118. ga abinda abu daud al-tayalisi yace, haddathana ibn abi zaid bihi, ibn abi zaid ya ba mu wannan labari, ya karantar da mu wannan hadisi. Wa anhu rawahu an-nasa'i, daga al-imam abu daud al-tayalisi an-nasa'i ruwaito a cikin mujalladi na 2 shafi na 193. wa abu ya'la fi musnadihi, har wa abu ya'la ya ruwaito wannan hadisi shima a cikin ainihin musnad din shi a cikin ainihin juz'i na 2 a lamba shafi ko kuma na takadda ta 65. wa ibn hibban, da ibn hibban fi siqat, a cikin littafin shi as-siqat a cikin mujalladi na 2 shafi na 102 daidai. Qultu, sai nace, wa hadha sanadun sahihun, wannan isnadi ne mai inganci, rijaluhu siqatun, mutanen da suka ruwaito wannan hadisi amintattun mutane ne, rijalush shaykhaini, mutanen da ke riwayar hadisan Bukhari da Muslim, ghayra sa'id ibn khalid wa huwa al-qarizi wa huwa saduqun kama qala adh-dhahabi wal-asqalani, dukkan mutanen da suka ruwaito wannan hadisi matsayin su sun kai ake siqa, amma shi sa'id ainihin dan khalid shi kuma saduqun mutumin kirki, ma'ana su waɗannan kama ace sun kai 100% wajen karfin aminci, wannan kuma sai a ce kamar ya kai matsayin 80%, wato wannan ya kai kamar 100%, wannan kuma 80%. Ala ayyi halin, fasanadu sahihun wa rijaluhu thiqatun kama qulna, mun fahimci wannan da kyau ko? To kaji ainihin hanyoyin riwayar Abu Sa'id al-Khudri, sahabi nawa kenan? Sahabi 2. Wa amma hadithu Anas, amma hadithin Anas dama mun ce sahabbai guda 3 ko? Farawahu al-Bazzar, Bazzar ya ruwaito ainihin wannan hadisi, wa rijaluhu rijalus sahih, mutanen da suka ruwaito ainihin wannan hadisi a cikin riwayar Bazzar mutanen da ke riwayar hadisan Bukhari ne. Rawahu at-Tabarani fil Awsat, al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Awsat kama fi majma'i az-Zawaid, kama yadda yazo a cikin majma'i az-Zawaid na al-Hafiz al-Haythami a cikin al-Haythami a cikin mujalladi na 5 shafi na 38 wa ibn abi khaythama fi tarikhihi al-kabir, da ibn abi khaythama a cikin littafin shi at-tarikh al-kabir. قال الحافظ الحافظ ابن حجر الأسقلاني من لتاف بلوغ المرام يأتي وإسناده صحيح إسناد وانا أين حديث من إنغانشيني كما في نيل الأوطار حقا ما كانت تكأتك لتاف نيل الأوطار المجلد نفرقو جزء نفرقو شافنا حمسن دبير تكاج وانا دنغني دا تبتا مكا دا چه وانا أين حديث أنسى محنيوين شغدانوا حنيوين وانا حديث يغدا أكو أكسام mun fahimci wannan da kyau ko kuma ko littafin Bulughul Maram tafi kaje ka duba mana ta'liqin da ainihin Hamidul Fiqhiyyah a kasan wannan hadisin, za ga sai da ya kawo wasu hanyoyin sannan ya kawo ainihin bayanin irin su zazzaki masu suka ga mutuncin Abu Huraira dan ya ruwaito wannan hadisin, yace to ai ba Abu Huraira kadai za a soka ba in haka ne. Mun fahimci wannan da kyau ko sannan wannan littafi ne gashi wani Sheikh Amin Muhammad Salam المعهد العالي للدعوه الاسلاميه غاشي امكه yake littafi ne musamman akan ainihin wannan hadisi, ya kawo hanyoyi da lafuzza na wannan hadisi da malaman suka fitar da shi. Sannan ga wannan kuma wani babban malami ne al-isaba fi sihhati hadith al-dubaba al-doctor Khalil Ibrahim khamullah khatir gashi a Madina yake, babban malami ne gashi juz'i gudaye akan wannan hadisi. Sunan littafin al-isaba dacewa fi sihhati hadithin zubaba, game da ingancin hadisin kuda. Shi yasa na gaya muku matsalar shi ma ya je ne waɗancan iyayen gidan shi ɗan Iran sun gaya mishi kawai, fa huwa mutalaqqa, an gaya mai ne ba karanta ya ba, bai iya karatun larabci ba, ba karanta ya ba, in kuma karanta ya yi ya buɗe ya karanta yadda aka yi hadisin ya zama za'ifi mana, yaya aka yi, ko kuma ya faɗi littafi kwaya ɗaya mana, duk irin surutan da yake ba sai dai ya ce akwai wannan a cikin karatu. Har cewa Annabi Isa uku ba akwai shi cikin karatu ba, duk abin da yake ne a karatu yake daidai, a to kuma a faɗi littafin mana da karatun yake in karantowa akai. Mun fahimci wannan, wayan tsiya kamar kurege, wai ba zai faɗi littafin ba dan ya san ana nan ana saurare, za a je a duba a gani a ce ai shehunku ya yi ƙarya. Mun fahimci wannan ko, kuma tunda ba karatun akai ba, ba a san haƙiƙa ne inda maganar take ba. To wannan mai littafi gashi sai da ya kawo lafuzzan wannan hadisi ɗaya bayan ɗaya, bayan ya gama kawo ainihin lafuzza da isnadi da duk waɗannan malamai da muka kawo, sai da ya kawo isnadansu mabambanta, sai da ya kawo wajen malami guda 15, kowanne isnadin shi daban-daban ne. Sa'annan ya zo ya kawo isnadin Abu Sa'id al-Khudri, ya kawo ainihin isnadin ainihin Abu Huraira, ya kawo na Anas, ya ce har ma Ali ibn Abi Talib ya fitar da wannan, ya ruwaito wannan hadisi. Al-Imam al-Bazzar shi ya ruwaito riwayar Ali ibn Abi Talib, wannan kenan. Sa'annan sai ya zo ya kawo tarihin waɗannan malamai da suka ruwaito hadisin duk gaba ɗayansu, sai da ya kawo tarihinsu ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Bayan dai ya gama wannan maganar, malamin alƙalamin shi bai bushe ba, sai ya yawo cikin mazhabobi na fiqhu. Mazhaban Malikiya ya ce ga abinda Imam Malik ya ce, Ibn Abdul Barri ya ce, sa'annan ga Al-Imam Ibn al-Mawwaq ya ce, ga Al-Imam al-Hattab Kharshi da ainihin Dardiri, sa'annan ya zo ya kawo duk maganganun malaman fiqhu waɗanda sun gina ne a ƙarƙashin wannan hadisi. Kamar me? Malaman fiqhu za ka ji na Malikiyar mu misali suna cewa idan akuya ko wata dabba ta fada cikin ruwa, idan ta mushe a cikin ruwan, to in aka ɗauko wannan ainihin akuya sai an kwashe wannan ainihin ruwa gaba ɗaya. Idan kuwa wannan akuya ta fada cikin ruwa, sai zama da ta fada cikin ruwan bata ainihin mutu ba, aka ciro ta, sai a kwashi ruwa daga wannan rijiya gwargwadon miƙidarin girman akuyar. Ma'ana sai a kwaso kamar guga bokiti guda sai a zubar kenan. In kamar kaza ce ta afka ta mutu, sai an kwashe ruwan rijiyar. Idan kuwa bata mutu ba, aka ciro ta da ranta, sai a ɗibi kamar guga guda sai a zubar. Malaman fiqhu Malikiya sun yi hukuncin nan ne a ƙarƙashin wannan hadisi. Mun fahimta? sa'annan malamin ya koma ya shiga mazhabin Shafi'iyya ya dauko maganganun da al-Imam al-Shafi'i al-Imam al-Muzanni sa'annan Abi Ishaq al-Shirazi sa'annan al-Qaffal sa'annan ya dauko al-Baghawi sa'annan al-Imam an-Nawawi sa'annan Rumli sa'annan al-Khatib sa'annan ya ketara kuma ya koma cikin mazhabi na ainihin Hanafiyya ya dauko daga ainihin maganan malam Al-Kasani sa'annan al-Hafizuddin an-Nisafi sa'annan al-Imam az-Zaylai sa'annan Ibn an-Najim sannan ya kwaso na malamai da yawa duk muna takaita maka ne neman wannan littafi zakai zai warkar da kai insha Allah sa'annan sai ketara mazhabin ainihin Hanbaliyya bayan ya shiga mazhabin Hanbaliyya ya dauko daga Kharqi Ibn Qudama Ibn Taymiya Ibn al-Qayyim sa'annan ya koma Ibn Hubayra sa'annan Musa al-Hijawi sannan ya koma al-Imam al-Allama al-Bahuti sannan sai ya komo kuma waɗanda suke manyan malamai ne su ma masu cin gashin kansa a duniyar mazhabanci ba su ƙarƙashin mazhaba kowa ya koma cikin ainihin tabi'ai Ibrahim an-Nakhai Al-Hasan Al-Basri sa'annan Atha sa'annan Yahya ibn Abi Kathir sannan ya komo al-Imam as-Sanani mai sublu salam sa'annan ya zo ya dauko Muhammad ibn Ali ash-Shawkani sannan ya sake komowa sai kuma ya dawo ta bangaren abin da ya shafi likitancin musulunci ya kama ganganun malamai waɗanda suke likitoci ne a musulunci al-Imam al-Khattabi al-Imam Ibn al-Qayyim al-Imam Abu Ubaida al-Imam Muhammad Ibn al-Malikani sannan ya koma Abul Hasan al-Ibn Sahal al-Tabari ya ta dibo malamai likitocin musulunci sannan sai ya dawo maka a zamanance likitoci na musulunci na yanzu da likitoci waɗanda suke ba na musulunci ba arna da duk wasu tarurruka da aka yi da wasu ainihin workshop taron karawa juna ilimi duk ya ta kawo maka gashi a ƙasar Misir ne a ƙasar Sham ne ƙasar America ne duk akan wannan hadisi baki ɗaya aka tabbatar da cewa wannan hadisi bai saba wa hankali ba sai dai hankalin mahaukata gashi duk a cikin wannan littafi malamin ya tara mun fahimci wannan ku a lokacin da waɗannan dinnan suke rubutun sa'o'in zazzaki ne suna can suna karatu shi yana nan yana gantala a A2 da ya je ya karatu shi ma da tuni tunda an taso da akwai hamasa akwai zil akwai kishin addini to amma duk kishin addini manzon Allah yace ya kasu kashi biyu yace duk inda saurayi ya taso da kishin addini ko kishin addinin nan nashi ya tike ga sunna ba abin da zazzaki ya afka kenan da da ya taso da wannan zil kishi na addini da ya je yayi karatu da ba a kai ga haka ba ta ma ba a yi karatu ba kawaye gari kuma jahilai yan tasha yan iska sun tari gefen ka sun ce kai ne malami ba dole kai hauka ba to amma ya sani da cewa fa akwai malamai suna nan suna bincike game da aqida game da ilimin mustala game da abin da ya shafi usulul fiqh da duk wani fanni na ilimi shi yasa duk maganar da yake san abin da yake fadi yana fadan wannan magana ne a ƙarƙashin farcen ilimin wani malami wallahi Allah ya shiryar da mu to waɗannan maganganu da muka ibo maka da takhrijin waɗannan hadisai ba wani ne yayi su ba sai dai babban malami ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman a cikin wannan littafi na shi Silsilatul Ahadith As-Sahiha wa Shay'un min Fiqhiha wa Fawaidiha a mujalladi na farko a lambar hadisi na 38 da lambar hadisi na 39 daga shafi na 58 zuwa shafi na 59 shafi na 60 61 da 2 da 3 da 4 sa'annan Albani ya aje alƙalamin shi yace wallahu almusta'an shine ya takhariji to bayan ya gama takharijin bari mu tabo kadan abin da ya fadi kai ka ce zazzaki a ƙwarbai yake kai ka ce Albani a zazzaki yake a ƙwarbai yake rayuwa bari ka ji abin da ya fadi sai ya ce amma ba'adu bayan haka faqad sabata alhadith bihadhihi alasanid as-sahiha yace haƙiƙa wannan hadisi da ya inganta ta waɗannan isnadai masu inganci an haula as-sahaba as-salasa daga waɗannan sahabbai guda uku Abi Huraira na farkon su shine Abu Huraira wa Abi Sa'id da Abi Sa'id wa Anas da Anas thubutan Albani yace wannan ainihin hadisi ya tabbata da la majala li raddihi babu yadda zakai ka iya tunkuɗa ingancin shi wala litashkiki fihi babu kuma yadda zakai ka saka mutane shakka a cikin shi tunda ya tabbata ilmance kama sabata sidqu Abi Huraira radiyallahu anhu fi riwayatihi iyyahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda gaskiyar Abu Huraira ta tabbata akan ruwaito wannan hadisi da daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ji Abu Huraira almajirai biyar ku almajirai biyar kuma Abu Sa'idin shi ma ya ruwaito, sa'annan Anas ya ruwaito, ma'ana Abu Huraira ya tabbata cewa mai gaskiya ne. Faradiyallahu ta'ala anka ya Abu Huraira, khilafan li ba'd ghulati shi'a min almu'asirina. Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan yace wannan magana da muka yi sabanin magana wasu waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikin ƴan shi'a ɗan zamani. Ka ce Muhammad Nasiruddin al-Albani a ƙarbai yake, gashi yana wannan magana ta zama raddi wawa, raddi ga zazzaki. Wannan magana Albani yayi ta tun zazzaki yana ɗan ƙarami ko kuma tun ba a haife shi ba, dan wannan magana yau da yinta shekara 47 kenan, kuma har yanzu Albani na nan da ran shi. To yaya akai wannan littafi, yaya akai zazzaki bai je ya koyi karatu? Duk zariya malamai ne, in ka je anguwa kowace anguwa duk inda ka je a ƙasar nan sai a ce zazzau binnin ilimi. Gashi nan aka zo aka kamfata katuwar jami'a saboda cibiyar ilimi ce, amma duk ya ƙetare wannan. Gidansu ma gidan ilimi ne, amma ya ƙetare. Duk yayyan shiga su nan malamai ne, daga wanda yake da degree sai wanda yake da diploma, kowanne a Islamic studies da Arabiya. Akwai ƙanin shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya, degree yake da shi akan lughal arabiya da dirasatul islamiya. Ilimi wurin shi ka ce kogi ne, na hawu da sarf kai ka ce shi sibawahi ne ko khalil. Ƙanin shi ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi yake biyar da zazzaki. Yaya akai shi zazzaki bai je ba? Ya tsaya yana tare ƴan iska a biyu suna gantali. To a takaicen takaita abinda Muhammad Nasiruddin al-Albani yake cewa, yace wannan magana da muke game da tabbatar da ingancin wannan hadisi ta sabawa wasu daga cikin masu wuce iyaka daga cikin ƴan shi'an wannan zamani, wa man tabi'ahu min az-za'irina, da kuma waɗanda suka bi wannan ɗan shi'a daga cikin karkatattu. Haifu fa anu fihi radiyallahu anhu li riwayatihi iyyahu, saboda su waɗannan ƴan shi'a sun soki Abu Huraira wai dan ya ruwaito wannan hadisi. Wattahamuhu, wai suka tuhumci Abu Huraira, bi annahu yakzibu fihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wai Abu Huraira ƙarya yi wa annabi akan wannan hadisi. Ba yanzu muka ji zaki na faɗi ba? Wa hashahu min zalika, Albani yace Allah ya tsare Abu Huraira daga ƙarya wa annabi. Fa hadha huwa tahqiqul ilmi, Albani yace wannan ita ce gaskiya ta tabbatar da haƙiƙani game da ilimi akan wannan hadisi. Yusbitu annahu bari'un min kulli zalika, wannan tabbatar da magana da muka yi a ilmance ita ke nuna maka cewa Abu Huraira ya barranta daga duk wannan ƙarya da ƴan shi'a suka danganta mai. Wa anna ta'ina fihi huwa alhaqiq bi ta'ani fihi, wanda yake sukar Abu Huraira shi ya cancanci da a soki Abu Huraira, shi ya cancanci da a soke shi saboda ya soki Abu Huraira. Na haka kuka ji muke kausasa harshe akan zazzaki, dan me dan ya soki Abu Huraira? Shine abin da yake cewa wanda ya soki Abu Huraira akan wannan hadisi, shi ya cancanta da a soke shi akan ya soki Abu Huraira dangane da wannan hadisi. La'annahum, domin su ƴan shi'a, ramau sahabiyan bil buhti, sun jefi sahabin annabi da cewa shi makaryaci ne. Waraddu hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sun bangaje hadisin ma'aiki, li mujarradi adamin tibaqihi ala uqulihim almarida, saboda kadai wai hadisin bai daidai da hankalin su ba, wanda akwai cuta a cikin hankalin nasu. Wa qad rawahu anhu jama'atun min as-sahaba kama alimta, ai kamar dai yadda ka ji ka gani ka kuma sani, ka ji wasu sahabbai ma sun ruwaito wannan hadisi daga annabi ko? Wa laita shi'ri hal alima ha'ula'i bi adami tafarrudi abi huraira bil hadith, Albani yake to amma ba ni ban sani ba, shin wai waɗannan ƴan shi'a sun san cewa ba Abu Huraira ne kadai ya ruwaito wannan hadisi ba? Wa huwa hujjatun walau tafarrada, wanda yake koda Abu Huraira shi kadai ya ruwaito hadisin, Abu Huraira hujja ne balle kuma a ce ba shi kadai ba. Am jahalu zalika, ko ko sun jahilci cewa ainihin Abu Huraira ba shi kadai ne ya ruwaito wannan hadisi? Ma'ana sun san cewa Abu Huraira tare da wasu ya ruwaito wannan hadisi, ko ko su a sanin su kawai Abu Huraira ne ya ruwaito wannan hadisi? Fa in kana al-awwal falimadha yata'allaluna bi riwayati abi huraira iyyahu, idan ya kasance suna ganin cewa Abu Huraira ne kadai ya aini, wato idan sun san cewa ba Abu Huraira kadai ya ruwaito wannan hadisi ba, to dan me suke illanta Abu Huraira? Shi kadai ne ya ruwaito shi, ba shi kadai ya ruwaito shi ba? Ma'ana in sun san Abu Sa'idin ya ruwaito, Anas ya ruwaito, to dan me za su soki Abu Huraira akan wannan hadisi? Wa yuhimuna an-nasa annahu lam yutabi'uhu a ahadun min al-ashabil kiram, su rinka rudan mutane cewa ba wanda ya biyo Abu Huraira wajen wanda ya ruwaito wannan hadisi, bi riwayati وإن كان الآخر فهل لا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف معنى idan ya kasance sun san Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisi Abu Sa'id ya ruwaito Anas ya ruwaito dan me suke suka Abu Huraira shi kare idan kuwa basu sani ba a sanin su kadai Abu Huraira suke zaton ya ruwaito hadisin to dan menene ba za su je su tambayi malamai kwararru wadanda suka san ilimin mustalil hadisi ba a cikin Zaria akwai dalibin Jami'al Islamiyya yana nan wanda yaje kulliyatul hadisi sharif ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaje karanta sai da ya shekara hudu babu abin da yake karatu sai sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin Jami'ar Islamiyya ta Madina sa'annan yanzu yana nan kuma yana yin ainihin master din shi magistrate din shi yana yin ta kuma a nan ABU akan lugal arabiya me yasa zazzaki bai kwashe wannan nadi da wannan alkaba yaje tambaye shi ba kafin yayi wannan magana ba Allah yake fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur ba an ba ku san ilimi ba ku san hujja altafai ba ku je ku tambaya mana ina nisa tsakanin kwarbai da kofar gidan Alhaji Sani mai kaji anan yake wannan malamin babban malamin hadisi ne yana nan hadisi yaje karanta a rayuwar shi ya akai da zazzake san shi jahili ne bai je ya lallaba tambayi wannan ba in yana ga Abu Huraira ne ya ruwaito in kuma zazzake yana sane da cewa ba Abu Huraira bane kadai ya ruwaito me yasa zazzake ta kaito akan zargin Abu Huraira bai zargi Anas bai zargi a Abu Sa'id al-Khudri ba to a takaitan takaitawa abinda Muhammad Nasiruddin al-Albani ya fadi kenan karshe sai yace wa ma ahsan ma qila fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu haka mawaki yace fa in kunta la tadri fa tilka musibatun idan kai jahili ne to kana cikin musifa wa in kunta tadri in kuma ka san gaskiya amma ka boye fal musibatu a'zamu to musifa kuma tafi wancan bala'i mun fahimta to sa'annan sai Albani ya ci gaba da sharhi alkitance na wannan hadisi gashi nan sai ka je ka nemi wannan littafi gashi din mun bayyana maka waɗannan abubuwa karka sake da jahilci ya barka da jahula a nan duniya ka gama yawo da tutar yan wuta ka tafi ranar kiyama ka shiga wuta dan duk wanda ya ƙaryata hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama shikenan ya gama asara a rayuwar shi to da a ce malamin hadisi ne shi a kanikance fito ya kanikancin hadisin har ilimin shi ya gano mishi cewa hadisin bai inganta ba to sai a ce yayi kuskure to amma jahili ne shi to tunda jahili ne yaya akai kana jahili za kai hukunci akan shari'ar da Allah ya aiko Annabi da ita haka ake yin addinin musulunci ba haka ake yin addinin musulunci ba mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaitan takaitawa kenan abinda ainihin yanzu zamu kawo dangane da sukar sayyidina Abu Huraira da zazzaki yayi to sai mu dawo sai mu sake nuna maka maganan nan dai ta je muna nan akan ta da aka kawo akan hukuncin sahabbai akan cewa wanda ainihin wato ya zagi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama bima la yaqdahu fi dinihin ya zage su da kalmar da bata soki addinin su ba to shin nan zazzaki ya zage Abu Huraira da kalmar da ta soki addinin shi ko bata zage bai zage shi ba ya zage dan ya tuhumce shi da ƙarya yana daga cikin abubuwa guda goma da suke sa ake kin karban hadisi a wurin mutum in aka samu mutum makaryaci ne ko kuma aka tuhumce shi mun fahimci wannan ko to wannan maganar kenan sannan har wayo a tibbance kaje ka dauki littafin At-Tibbun Nabawi na Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya littafin Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadith na Ibn Qutaybah Ad-Dinawi a hankalce din ma da shi wannan jahili yake magana a hankalce wannan hadisi bai saba hankali ba cewa ya za a yi a ce wai wannan kuda yana gabatar da fuffuken shi na dama sannan kuma ainihin kwa yana gabatar da fuffuken shi daya kuma cuta tana nan ma'ana daya waraka na nan ya za a yadda akai kenan tunda Annabi ya faɗi abinda aka kallafa mana shine imani da duk abinda Annabi ya faɗi mun fahimta ko ba mu fahimta ba hankalin mu ya gano ko hankalin bai gano ba don hankalin ka din nan raunanne ne daga gano dukkanin al'amura na rayuwar duniya ma da kake gani balle abubuwan da baka gani mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba dole ne sai abinda hankalinka ya gano maka duka sannan ya daidai da shari'a ba in ba haka ba ka hallaka kamar yadda gazali na zamani ya ainihin hallaka akwai dabbobi waɗanda suke da irin wannan kamar kunama kamar maciji kamar gwano waɗannan a takaitan takaitawa duk sanda ainihin kunama ta harbe ka da zakai kokari ka kashe ta ka tsaga cikin ta ka manna wannan ciki nata daidai inda ta harbe ka ya dade shine minti 30 zai ainihin wannan ainihin cikin nata kuma zai tsotse wannan guba da ta zuba maka sai ka ji ba komai tare da kai sai ka cire ta ka jefa haka maciji idan maciji ya ainihin sare ka da ba a kama wannan maciji ko wani maciji a yanka shi a manna maka ainihin cikin jikin shi haka a daidai inda ya fara wannan ruwa na cikin jikin shi kuma zai tsotse wannan dati da kuma ya zuba maka an fahimci wannan haka gwano da zai cije ka ka kama shi ka kashe shi ka murza shi a wurin shi ma abin da zai faru kenan wallahu ala kulli shay'in qadir to dan haka ya faru da kuda abin mamaki ne kuma ba manzon Allah ya bada labari na game da kuda ba waɗannan ku guda uku da na faɗi malamai ne na likitocin musulunci suka bincika suka gano haka ta iya yi wayan daidai ta iya yi kuskure amma wancan manzon Allah ne ya faɗi babu shakka babu kokonto game da ingancin haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa kenan game da ainihin abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi dan haka a ƙarƙashin wannan kawai to musulmi suna nan suna ainihin neman ɗayan abubuwa ko dai gwamnatin ƙasar nan duk sanda aka samu wani kirista ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi alqur'ani ko yayi wata kalma game da addinin musulunci da ke nuna cin mutunci to ko dai ta kama shi te hukunci akan shi hukunci na gaskiya shine ta kashe shi haka mu ma namu bangaren duk inda aka samu musulmi ya zagi ainihin injila ko ya zagi annabi isa ko ya faɗi wata muguwar kalma da ke nuna cin mutunci game da annabi isa ko addinin shi ko maryam ko wani abu makamancin haka a kama shi a yi mishi hukunci shine na kisa to fitina ta takaitu kenan duk sanda aka samu wani kafiri ya taba irin wannan shikenan sai ainihin ka ji manya sun ce wa jama'a ku ja bakin ku kuyi shiru hukuma za ta kama shi ta hukunta shi sai ga an zauna lafiya fitina sai ta takaitu a wuri daya mun fahimta ko ko kuma in ba haka ba to musulmi dole za su rinka daukar doka akan a hannunsu duk kafiri idan ya zagi ainihin wani annabi to za a hukunta shi an fahimci wannan da kyau ko to haka al'amarin yake akan duk wani dan shi'a idan ya zagi ainihin wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ainihin hukuncin da yake ainihin akan shi kenan an fahimci wannan da kyau ko dai hukuma ta kama shi ta zartar mai da hukunci shi kenan fitina ta takaitu ko kuma in ba haka ba mutanen gari su tashi su yi hukunci to a lokacin ne mutanen gari sun tashi sun hukunci sai kuma ka ji gwamnati ta ce jama'a sun ɗauki doka da kansu sai a turo 'yan sanda sun take ciki da burkutu su zo suna ta kashe mutane wallahi tallahi kun yi zalunci Allah zai karya ku wajibi in kuna son fitina ta takaitu to ku bi waɗannan ɗayan waɗannan shawarwarin mun fahimci wannan ko fa subhanallah